Hare-haren barayin shanu suna ƙara ta'azzara a yankin Dan Sadau da ke cikin karamar hukumar mulki ta Maru a jihar Zamfara, musamman a makon nan mai shigewa inda barayin dauke da bindigogi suka kai hare-hare a ƙauyuka da dama, inda kuma suka kashe mutane da dama tare da cinnawa garuruwan wuta da kuma yin awon gaba da dukiyoyinsu. Alhaji Tukur Jangebe shine shugaban kungiyar Fulani ta Miyati Allah ta jihar Zamfara.
Don wannan abu ya faru ranar Asabar da daddare wayewar garin Lahadi, a inda yan bindiga daɗi sun ka kai hari a wani gari wanda aka ce ma Kwanan Mutunci, inda sun hakashi mutane kusan mutum 23 zuwa mutum 24 ran gari, wanda yake daga wannan lokaci waɗannan al'amura sun ka ci gaba, a inda suko wasu mutane waɗanda aka kira ƴan saka sukoran Lahadi sun ka ce suka fada wani gari wanda ake ce ma Kalgo, can ƙauyen Mutunci din nan su ma sun ka ci gaba da ƙone-ƙonen gidajen Fulani suna kashe-kashe. Haka dai al'amarin nan dai ya ci gaba wallahi ma la faru.
To kaman ba jami'an tsaro ne a waɗannan yankunan da lamarin ke aukuwa?
Mun kira hukumomin tsaro, abinda yake hukuma a ƴan zanda da sojoji da SSD duk mun haɗa musu, kuma sun ɗauki mataki gwargwado. To amma har ila yanzu ɗinnan da nake magana da kai yanzu haka akwai wani gari da ake kira Kangon Garacci, yanzu haka ana ce ana kashe-kashe da wani wuri farar doka da dai wasu ƙauyuka, yanzu haka halin da ake ciki wallahi abin babu daɗi wallahi. Yanzu haka akwai mutanen da ka kira na akwai dawo ke cikin daji waɗanda ba a samu ma dama wallahi ɗauko su.
Wannan lamari dai ya tarwatsa garuruwa da dama a wannan yankin, abinda ya tilastawa dubun dubatar jama'a yin gudun hijira zuwa wasu yankunan. Na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijirar da ke fakewa a wani gidan mai da kuma kasuwar garin Dan Gulbi, waɗanda suka bayyana matsanancin halin da suke ciki, duk da yake sun nemi a saka sunansu saboda dalilan tsaro.
Wallahi jama'a mun taso ƙauyuka daban-daban ba su da iyaka, ƙauye 27 ne. Wallahi abinda ya cire samu ne baro garuruwan mu, gwamnatin jiha sai ta kaure mu wasu mutane jindi ana ta kashe mu. Wallahi yanzu hannun da suke gamu nan da marayu suna ta kuka suna ta wahala suna cikin baƙin ciki da tashin hankali, matanmu walaƙanta mu ma haka na. Gaskiya malam muna cikin haulayi, gaskiya malam gaskiya muna cikin kai. Ubangiji Allah ya kawo mu sauki, wanga al'amari ya baki malam. Yanzu nan wallahi yanzu na buru gida kuma iyalaina ni ba san ma inda suke, ban san halin da suke ciki ba. Yaran mu ba su da lafiya, ba abinci, ba wani ruwan shawara da ci, ba magani. Wannan gidajen namu an ƙone, ɗan abincin mu an ƙone abincin. Yanzu ga mun nan kuka muke, mata kuka suke, ba mazaji, ba abincin da za a ba su. Wani sun ji habarci mu komi ba, don Allah ka kai kukan mu ga gwamnatin tarayya, don Allah ka taimaka mu. Don Allah mu samu abin ko dai magani mu samu. Iyalai mutane ga sunan kwankwance ga hili ga sanyi.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda kakakin rundunar DSP Sanusi Amiru ya bayyana.
Alga an kewa ta wura ta musamman zuwa ta ƙunshi iska da sojoji da mobaya da sauran dai su da wani tsaro domin fitattaka waɗannan 'yan ta'adda da kuma a tabbatar da tsaro a wannan yanki. To kuma wannan wasu faru ranar shekaran jiya a ƙememe, abin da muke kyauta batun zamu gaya ce al'ummar su wasu yanki ta kai masu. Muna sauraron su dai kasan wurin babu ne kyau, kuma gashi ba hanya masu kyau a wurin. Gwamnatin jiha ita kanta ta ɗauki mataki kwakwala domin ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan yanki. Dole ba za mu faɗa wata matakin da ke ɗauka ba. Insha Allahu muna tabbatar wa jama'a cewa dan da ba jimawa ba za a kauka sannan abuwa bisa ga sabon matakin da dole jihar ta ɗauka.
To sai dai na yi ta ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara, amma kuma hakan bai samu ba. Jihar dai ta daɗe tana fama da waɗannan hare-haren na ɓarayin shanu da kuma martani da 'yan sa kai suke kaiwa ga rugagen Fulani, lamarin da ke haifar da rasa rayuka da dama. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.